MusicAcousticSongs.com.
So down with the beat, baby.
Basu san kankara zama mai daukin kanwa shine yakan sa kura saboda tarbiyar ki ya saba ki kuka ba
Amina 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 Amina
Amina mai alkunya irin Aminar farko Lastin cikin dadewar karko saboda bayan ki ago ya nasara kin dauko baki yin bacci sai fa alfajir ya yanko Amina sunan ki kadai nake kira tun farko Amina kunta a cikin shirki ba dai so ba gidan masarauta Amina mai tarbiyya Amina yar makaranta duka Amina bata kalar gidan matalauta bata da hangen hannun wani halin makwadaita gida idan har da Amina in ka zo ka ganta baba sai an ce ita ce Amina ma fa
Amina
Amina janye zarenki a sannu ba karfi ba Amina ki yo ta kunki ba kalar saura ba Amina zafin zaki Amina ba tarugo ba ni gida inda Amina ba bazanki naje ba nobody can look down on Amina never ever in ka ganne da ni da Amina ba kirana kai ba
Amina